DW taba kalashi.
A festival kota 2025 da aka yi kasashe guda uku sun rattaba hannu akan wani sabon tsari da za a yi na aiki tare na PIS.
Birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso ya yi cikar kwari da baki daga sassa daban-daban na Afirka har ma da kasashen duniya wajen halartar taron bikin fina-finai da waƙoƙin adabi na 'yan nadauran nahiyar da ake yi wa lakabi da FESPACO wanda aka gudanar daga ranar 22 ga watan Fabrairu zuwa 1 ga watan Maris ɗin wannan shekara ta 2025. Inda shugabannin kasashen Burkina Faso masu masaukin baki da Chadi wato Idris Traore da Muhammad Dabi Itno suka jagoranci rufe taron cikin annashuwa. Bikin fina-finan na FESPACO na daga cikin bukukuwa mafi tasiri ga masu shirya fina-finai da jarumai da mawakan adabi na Afirka da kuma daukacin masu ruwa da tsaki na kasashen yammaci da tsakiyar nahiyar. Kuma bikin na kasancewa alƙiblar ina aka fito da kuma inda aka dosa a baje hajar fina-finai da waƙoƙin na dauri a nahiyar. Akan zaɓi fim ɗin da ya fice tare da ba da lambar yabo ga wasu fitattun jarumai waɗanda suka yi wa harkar fim hidima. An dai lalakati kan wasu fina-finai da suka haɗar da Black Tea da fitaccen daraktan nan kuma mai ba da umarni Abdulrahman Siseko ya shirya wanda ya lashe kyautar Gold Salon a shekara ta 2003 wanda kuma ya kai shi ga shirya fim ɗin Timbuktu a shekara ta 2014. To da yake iya ruwa fidda kai shugaban gwamnatin Burkina Faso ya ki cewa ofan wajen taron duk da cewa labarin zuciya a tambayi fuska. Ibrahim Traore ya kasance cikin murna da annashuwa a wajen taron na birnin Ouagadougou.
Le cinéma africain loin d'être une simple représentation de la réalité.
Ministan al'adu da yawon bude ido na kasar Burkina Faso Pendo Wende Gilbert Odrago kenan da ke cewa Afirka ta gawurta bangaren wakiltar al'adanta da kuma kare martabar su ta kowane hali. Hakan kuma alama ce ta jajircewa gudunmuwar masu shirya fina-finai na ɗaga muryar nahiyar a idanun duniya. Kuma fina-finan Afirka sun kai ga wurtar da gwamnatin Ouagadougou ta yi hasashe. Tiwa Shaban, kwararre a harkar tsefa fina-finai da waƙoƙi ta kafar talabijin a Najeriya, ya ce Afirka ba daga nan ba duk da cewa akwai sauran runa a kaba.
Tasirin fim a yammacin Afirka ya kere sa a dafaɗin duniya. Idan ka kalli manyan manhajoji na duniya, za ka ga fina-finan da suke fitowa daga yammacin Afirka sun fi kowane fim tafiya da kere sa a irin wannan manyan manhajojin na duniya. Mu mutanen yammacin Afirka ko kuma Afirka muna preserving din cultural heritage dinmu, wanda shine abun alfaharinmu, abun tasirinmu, shine abun kwalliya, shine kuma mutanen waje suke kallonmu da shi. Amma idan muka kalli kuma musamman arewacin Najeriya ko masana'antar shirya fina-finanmu a Takaniwood, za ka ga cewar mu abin namu saɓanin yanda yake ne a duniya ko in ce a yammacin Afirka. Saboda me? Mu kusan a arewacin Najeriya za ka ga addini da al'adunmu sun yi tasiri akan harkokin fina-finanmu. Kuma shi fim in har ba za ka yi shi yanda ya kamata ka yi shi ba, saboda yana da ƙa'ida irin tashi, yana da ethics irin nashi, to idan ba za ka bi shi ba, to lalle ba za ka samu ci gaban da wasu kake kallo sun samu a harkar fina-finai ba.
Dangane da lambar yabo da aka bayar a wannan shekara, fim ɗin ɗan asalin Burkina mai suna Katanga The Dance of the Scorpion shine lashe lambar yabo ta wannan shekarar, wanda ya tsara kuma ya bada umarnin fim ɗin Katanga wato Dani Kuyate ya karbi kyautar rigar alkyabba ta gargajiya da hular kaba ta mutanen Burkina, baya ga lambar yabo daga Captain Ibrahima Traore.
Cet étalon d'or au vaillant peuple du Burkina Faso.
Dani Kuyate kenan da ke cewa ya sadaukar da wannan lambar yabo ga daukacin al'ummar Burkina Faso da kuma waɗanda suka mutu a fagen daga domin kare martabar kasar. Kuma gwagwarmaya ce mai matukar wahala, to amma za mu yi nasara.
Mais la victoire est certaine. Merci.
Tawagar Chad dai ta tofa albarkacinta a wajen taron sakamakon shauki na ƴan wasan Njamena da suka baje hajar su a wajen bikin. Kamar yadda ministan al'adu na kasar Abubakar Rozi Tagul ya gabatar da jawabi a madadin gwamnatin Mahama. Yace wannan biki da ya hada mu baki daya a wannan rana na da matukar muhimmanci. Ya bude mana sabbin kofofi da zamu jajirce wajen dabbaka al'adunmu zuwa mataki na gaba. A dunkule ne zamu baje hajar al'adunmu a Fespaco, kuma kasar Chadi na matukar alfahari da kasancewa sabiqun al-awwaluna a wajen wannan taro. Koya matsayin gudunmuwar magabatan farko a harkar adabi a nahiyar. Zara Umaru guda ce daga cikin kwararrun masu tsara fina-finai kuma producer a jamhuriyar Niger da kuma ke bibiyar taron na Fespaco a duk shekara. Ta yi mana karin haske kan yadda take kallon alƙiblar ina aka dosa, musamman dangane da shirye-shiryen IES da suka haɗar da Mali, jamhuriyar Niger da Burkina Faso na kaiwa ta dimbin tsira a lamuran da suka shafi fina-finai.
Fespaco 2023 da ya wuce baya, Nijar ta kawo pri a harkar sinima, sannan in ka dauka Club Ivoire da aka yi na bana, Nijar ta kawo pri. Sannan kuma Nijar, fina-finan Nijar suna huta kasashe daban-daban inda suke kawowa pri, to wannan sai mu ce alhamdulillah. Sannan kuma akwai ci gaba sosai, don a yanzu haka wannan Fespaco ta 2025 da aka yi kasashe guda uku. Shugabanni na sinima na siniyas ta kasashe guda uku sun rattaba hannu a kan wani sabon tsari da za a yi na aiki tare na PIS.
Apolline Traore, fitacciyar mai shirya fina-finai ce a Burkina Faso, ta ce ko ba komai wannan taro zai kawar da shakkun da ake yi dangane da al'amuran da suka shafi Burkina. Ta ce ana kallon kasar ma a matsayin kasar da babu kwanciyar hankali kuma mai matukar hadari a duniya, kuma wannan taro zai kawar da wannan mummunan tunani duk da cewa muna da 'yan matsalolinmu da muke ta faɗi tashin magancewa.
Une cérémonie que nous n'oublierons pas de sitôt, riche en émotions compromis.
Bikin fina-finan da waƙoƙin na dauri na nahiyar Afirka, wato Fespaco, na zuwa ne a daidai lokacin da ake jimamin rasuwar fitaccen daraktan shirya fina-finan Mali kuma guda daga cikin tsofaffin jaruman Afirka, Sulemani Sise, wanda ya rasu a birnin Bamako yana da shekaru 82. Sise ya lashe kyautar kansa a kasar Faransa a shekarar 1983, kuma sau biyu yana lashe kyautar Fespaco na Burkina Faso. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci, a madadin kowa da kowa nake cewa sai an jima ku.